Tun mako da sanyin safiya ne fa jama'a suka so mai tururuwa domin gudanar da wannan salalaya cikin matakan tsaro da tsanaki, inda kullimamai suka gudanar da hudubobi kan muhimmancin laya, taimako da ma zaman lafiya tsakanin al'umma. Lami dan Adama Dr. Muhammadu Barkindo Aliyu Mustafa, tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar Bamanga Tukur, da ma wasu manyan siyasar Najeriya na ko cikin waɗanda ma suka halarci sallar Ayola da Kadi Ahmadu Babba ya jagoranta. Ta wasu da manema labarai jim kaɗa da ido da wannan sallah. Gwamnan jihar Adamawa Sinitin Muhammadu Bindo Umaru Jibrila ya ko buƙaci 'yan Najeriya ne da su cigaba da yin addu'a. Kana mako ya bayyana dalilansu a jihar Adamawa na kashe dukkanin bukukuwan da ake yi a baya.
Na farko dai muna wa Ubangiji Allah godiya da ya kawo wannan ranar babban sallan laiha. Ina so da tonan dama in gaida 'yan uwana mutanen Adamawa gabaki ɗaya da musulmai da Kirista. Kuma ina so ƙara jirda mutane ci gaba da addu'a kamar yadda ake kullum, kuma ina musu albishir na sallah, kuma ina gaida kowa da kowa.
Ka ce irin gaisuwar sallah da ake an janye nesa?
To a wannan karon mun samu shugabanmu babanmu Lamido Ransa, muka zauna muka yi magana domin manyan sarakuna cikin takwas guda hudu ba sana sun je Hajj, kuma shi na biyar din ma shi gawari yana da dan matsala da ciwon kafa, shi ne muka dauki wannan damu ga ceto bare wannan sallan mu dan kyautatawa jama'a, sannan talakawansu kuma su samu kowa yin sallah a gida ya huta.
To sai dai kuma duk da wannan matsin na tattalin arziki da 'yan kasar ke fama da ita a yanzu, jama'a da dama fa sun samu damar yin laiharsu, yayin da ko wasu ma ke cewa Allah san barka.
To alhamdulillah, sunana Aliyu Muhammad Tukur Binkola, kuma jakadan Mumuyawa. Mun yi sallah lafiya cikin farin ciki da kwanciyar hankali, babu tashin hankali, kuma kowa ya yi sallansa kamar yadda Allah ya hore masa. Iya gurgudu mun samu mun yi abinda Allah ya kaddara zai fa za mu yi, kuma insha Allah muna farin ciki da wannan sallah da Allah Ubangiji ya maimaita mana.
Sunana Adamu Aliyu.
To ya sallah?
Sallah alhamdulillah. Sai dai godiya, abubuwa sun zo dai, dama mutane suna ga za shiga wani mawuyacin hali, amma da yake an dan yi wasu biya, sallan ta yi kyau, ba wani damuwa. Insha Allah mun gode wa Allah. Allah ya maimaita mana wani shekaran.
Su ma dai yara ba a basu a baya bajin wannan bukukuwan sallar laiha. Wasu yara kenan ke nuna farin cikin su albarkacin bukukuwan sallar laiha. Kuma fata ma dai shine Allah maimaita mana na badin badada. Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.